الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى ددك وندن جنيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 30 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 6 ga watan 1 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne ka zo masallaci a ranar Juma'a ka samu limami na khutba shin zaka yi tahiyatul masjid ko kuma zama zaka yi baya halatta ka zauna ko da ka samu limami na khutba sai ka yi tahiyatul masjid dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin sahihu muslim ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana khutba sai wani sahabi ya shigo masallaci da ya shigo sai ya zauna manzon Allah yana cikin khutba sai ya katse sai ya ce kai tahiyatul masjid kai sallah yace a ban yi ba manzo Allah yace masa tashi kai ya tashi yayi a cikin khutbar sai manzo Allah yake fada ma jama'a yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhthu falyarka'a rak'ataini wal yatajawwaz fihima manzo Allah yace daga yau dayan ku idan yazo masallaci a ranar jumu'a ya samu limami na khutba manzo Allah yace yayi raka'a biyu amma ya takaita su kar ya tsawaita wannan hadisi ne tabbatacce domin yana cikin sahihu muslim shi wancan sahabi da aka ce masa ya tashi yayi ya tashi yayi tuntuna an kare da shi an gama da shi kuma wannan da jama'a ake ta mu'minai har izuwa kiyama domin cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan ɗayan ku yazo masallaci a ranar juma'a idan ɗayan ku yazo masallaci a ranar juma'a shin da wancan sahabin ake ko kuma da sauran jama'a da sauran jama'a gaba ɗaya har zuwa kiyama yace idan ɗayan ku yazo masallaci a ranar juma'a sai yace wal imamu yakhthu alhali limami na khutba lafazin wal imamu yakhthu jumla ce haliya ka zo masallaci sai ka samu limami na khutba manzo Allah yace faliyar ka raka'ataini yayi raka'a biyu sai yace wal yatajawwaz fihima manzo Allah yace ya takaita su kar ya tsawaita don haka wannan shine nassin da yake tabbatar da wajibcin yin tahiyatul masjid ko da limami na khutba idan mutum ya zo masallaci a ranar juma'a waɗanda suka ce ba a yi sai dai mutum ya zauna ya saurari khutba sune malaman malikiya da malaman hanafiya menene dalilin su suka ce sauraron khutba wajibi ne tahiyatul masjid sunna ce don haka suka ce dole a gabatar da wajibi akan sunna wannan kiyasi ne suka yi shi kuma ka'ida ta malaman usul in kiyasi ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya ruhuje ya baci idan kai wani kiyasi naka ya ci karo da nassi bayyananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata wannan kiyasi ya baci dole ka maida shi gefe ka dau abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bugo da kari sai suke tawilin cewa wai shi wannan sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya tashi ya salla wai dan jama'a su ga yanayin da yake ciki na talauci da wannan domin su taimaka masa rigarsa ta koke ta kode. Wannan duka wani tawili ne suka yi wanda babu shi a cikin nassin hadisin, tawili ne suka yi. Kuma jama'a ba su san ba halin da yake ciki sai an tada shi sallah a gaban jama'a. Kuma kaddara cewa ma saboda jama'a su ga yanayin da yake ciki su taimaka masa ne, manzon Allah ya ce wannan ya tashi ya yi. To amma yaya za ku yi da lafazin da ya ce idza ja'a ahadukum yawmal jumu'a, idan ɗayan ku ya zo a ranar jumu'a, shin da shi ake ko kuma da sauran jama'a? To don haka dai a takaice, in dai mutum ya zo masallaci a ranar jumu'a ko da limami yana cikin huduba ne, to baya halatta ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid, amma kar ya tsawaita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa wai mijego tana da rabon kwana ko ba ta da rabon kwana? A shar'ance tana da rabon kwana, a al'adance ne ba ta da shi. An gane ko? Mu ko shari'a muke, ba al'ada ba. A shar'ance mace duk wanda yake da mace biyu ko sama da biyu dole ne ya yi rabon kwana tsakankaninsu, wanda wajibi ne daga cikin abin da Allah ya wajabta mana. Duk wanda yake da mace biyu ko sama da biyu dole ya yi rabon kwana tsakankaninsu kuma ya yi adalci. Shi dai asali game da rabon kwana yini da dare ne. An gane ko? Idan ka yi na a ɗakin mace ka kwana, to shi kenan sai ka koma kuma ɗakin ‘yar’uwarta. Misali, kaddara cewa ta yi abincin rana ita wannan ta sauka, kenan wannan wadda ta yi abincin dare ka koma ɗakinta, kenan za ka kwana. Sannan in aka wayi gari kuma hallo sai an kai, kenan ta gama abincin rana, kenan ita ma ta sauka, kenan sannan kuma za ka hau kuma ɗakin wadda take ta gaba. Amma inda son su da yarda su da amincewarsu, to ana iya yin kwana biyu-biyu kamar yadda ake yi, su yi biyu-biyu ko uku-uku ko huɗu, in kaga kai ba za ka takuru ba. Amma in kaga cewa wani ɗakin in ka je kamar yadda wani ɗan uwa yake cewa in aka tambaye shi sai ya ce yau a feji ne ke, to in kama a irin wannan yanayi ne kaga cewa akwai inda ba ka jin daɗi, to kana iya ce a ni dai a koma asali shari'a kwana ɗaya ya isa. Amma in da yarda su da amincewarsu ana iya yin kwana biyu-biyu ko uku-uku ko kwana huɗu-huɗu. To a nan abinda muke so mu gane, ko da ba ka da lafiya dole ne ka je ɗakin ta ka kwana. An gane ko? Dole ne ka je ɗakin ta ka kwana, sawa'an kai ne ba ka da lafiya ko ita ce ba ta da lafiya. In ba ka da lafiya, in ka iya kai kanka ka tashi ka kai kanka ɗakin ta ka kwana, in ba ka iya ba a caccabe ka a kai ka can ka je ka kwana, haƙƙin ka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya, matan shi ya nemi alhurma na cewa da Allah su yafe masa, su sauƙaƙa mishi, ya yi jiya a ɗakin Aisha, ya tura ɗiyar shi Fatima ta bi matan shi ɗaya bayan ɗaya tana nema masa alhurma cewa su yafe masa da Allah ya ci gaba da zama a ɗakin Aisha ya yi jiya. Suka ce sun yafe, sannan manzon Allah ya ci gaba da jiya a ɗakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa. Kaga wannan yana nuna ko da kai ne ba ka da lafiya, in dai kwananta ne ba maganar ka kwana, inda ba kwananta ba dole ka je can ka kwana, sai dai in ita ce ta yafe ta ce a ba laifi kwanta a nan ba komai. Kuma ko da ita ce ba ta da lafiya, ko tana cikin yanayi na jinin al'ada, ko tana cikin yanayi na jinin biki, in kwananta ya zo dole ɗakinta za ka je. Sai dai in ita ce ta ma ƴan uwarta ta kyautar ta ce a je ka ɗakin wanci. In kamar misali mata kusan uku ne kake, sai ta ce a na ba wance kwana na, to wadda ta ba dole ɗakinta za ka je, ba ka je ɗakin wadda ba ta ba ba, domin kyauta ce ta ba wata daga cikin ƴan uwanta. In kuma kai ne ta ba kwanan ta ce a na ba ka, to a ciki kuma sai ka diba ka gani ina ya maka ka je. Kenan, dan haka dai a takaice, da ake cewa mai jego ba a zuwa ɗakinta sai in ta yadda wanka, wannan a al'adance ne kenan, junansu yake ma junansu rangwame cewa in tana wanka sai ta bar ma ‘yar’uwarta duka waɗannan kwanaki, ita ma lokacin da al’amarin ya faru ita ma sai ta yafe mata ta bar mata waɗannan kwanuka. Amma a shar'ance kowace tana da haƙƙinta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta’ala, muna cikin babin da ke bayani game da fadla ta ranar Juma'a da wajabcin ita sallar Juma'a, kuma da yin wanka domin sallar Juma'a, da shafa turare da abin da ya yi kama da haka. kamar yadda hadisai da dama sun gabata a farkon babin mun tsaya karshen hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man igtasala yawmal jumu'ati ghusla al-janaba manzon Allah ya ce duk wanda yayi wanka a ranar jumu'a irin wankan janaba abinda zamu fahimta anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana kaifiyar yanda ake wankan janaba wankan janaba ba shi da yanda ake wankan jumu'a ba shi da bambanci ta bangaren kaifiya da sifa kamar yanda ake wankan janaba don haka kamar yanda bayani ya gabata duk wani wanka na ibada sifar sa daya kaifiyar sa daya iya abinda yake bambanta su niyya don haka kenan da wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada da wankan yankewar jinin biki da wankan jumu'a da wankan daukan harami da wanke mamaci da sauransu dukkan su sifar su daya iya abinda yake bambanta su niyya akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake ba wajibi ba idan ka dauki wankan sallar idi ba dole bane ba to amma sifar shi daya da yanda ake wankan jumu'a da yanda ake wankan janaba da sauran dukkan wani wanka wanda yake na ibada shine anan yace man igtasala yawmal jumu'a ghusla al-janaba manzo Allah yace duk wanda yayi wanka a ranar jumu'a irin wankan janaba thumma raha fi sa'ati al-ula manzo Allah yace sannan ya maraita zuwa masallacin jumu'a a sa'a ta farko ma'ana ya tafi masallaci a sa'a ta farko me ake nihi da sa'a ta farko shin ana nihin cewa tun da farar safiya ya tafi zuwa masallaci a abinda ake nihi da sa'a ta farko shine tsawon dan lokaci ne takaitacce ya sha bamban da sa'a ta mu ta yau wanda muke lissafi minti 60 shine sa'a ba haka ba ake ne idan aka ce as-sa'a shine al-qit'atu minaz zaman wani dan yanki daga cikin zamani don haka ita wannan sa'a ta farko tana kasancewa kamar misalin kusan karfe 12 abin da yayi gaba misali daga kusan karfe 12 mutun ya tafi masallaci wannan shine ya tafi a sa'a ta farko kenan kamar misali ko wajen 11 11 da rabi 12 mutun ya tafi masallaci wannan duka yana cikin sa'a ta farko manzo Allah yace fa ka annama qarraba badana duk wanda yayi haka manzon Allah yace tamkar wato ya yanka raƙumi ya kusanci ubangiji subhanahu wata'ala da shi tamkar ya yanka raƙumi yayi sadaka lafazin qarraba an ciro shi ne daga al-qurban al-qurban ita ce ibada ma'ana wanda ke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa shine yace fa ka annama qarraba badana tamkar ya soke raƙumi yayi sadaka lafazin badana suna ne na raƙumi sawa'an tamata ko wanda yake amali jam'un sa shine albudun kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair shine yace fa ka annama qarraba badana manzo Allah yace tamkar ya soke raƙumi yayi sadaka sai yace wa man raha fi sa'ati thaniya manzo Allah yace duk wanda ya tafi a sa'a ta biyu faka annama qarraba baqara manzo Allah yace tamkar ya yanka sa yayi sadaka da shi wa man raha fi sa'ati thalitha duk wanda ya tafi a sa'a ta uku manzo Allah yace faka annama qarraba kabshan aqrab tamkar ya yanka rago wanda yake mai manyan kaho yayi sadaka wa man raha fi sa'ati rabi'a duk wanda ya tafi a sa'a ta hudu manzo Allah yace faka annama qarraba dajaja tamkar ya yanka kaza yayi sadaka wa man raha fi sa'ati al-khamisa manzo Allah yace duk wanda ya tafi a sa'a ta biyar faka annama qarraba bayda manzo Allah yace tamkar ya yi sadaka da kwai sai yace fa idza kharaja al-imam idan limami ya fito ma'ana ya shigo masallaci manzo Allah yace hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikr wato waɗannan mala'iku wanda Allah ya wakilta su game da rubuta bayinsa a waɗannan sa'o'i cewa wani dan wane ya zo a sa'a ta farko, wani dan wane ya zo a sa'a ta biyu, waɗannan mala'iku da suke da wannan girgam suna rubutu. Idan limami ya shigo masallaci ya hau kan minbari, manzon Allah ya ce su ma sai su zo su zauna, yastami'una dhikr, wato domin sauraron khutuba, su ma haka za su zo su zauna. Kenan anan abinda muke so mu gane, duk wanda ya zo bayan limami ya shigo masallaci zai fara khutuba, ko ya fara khutuba to ba za a rubuta shi a cikin wannan girgam na cewa ya yi sadaka da dide da kwai guda. Da haka wannan hadisi yana nuna mana sammakon zuwa sallar Juma'a kar mutum ya yi latti, saboda wannan wata fadila ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bance mu da ita. Ga duk wanda ya je masallacin Juma'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a rubuta masa gwargwadon wannan lada, wanda ya je a sa'a ta farko tamkar ya yanka raƙumi ya yi sadaka, a sa'a ta biyu tamkar ya yanka sa ya yi sadaka, wanda ya je a sa'a ta uku tamkar ya yanka rago ya yi sadaka, wanda ya je a sa'a ta hudu tamkar ya yanka kaza ya yi sadaka, wanda ya je a sa'a ta biyar tamkar ya yi sadaka da kwai. Sannan ƙarin fa'ida a nan, shi wankan Juma'a mu gane wajibcinsa yana kasancewa idan aka wayi gari ranar Juma'a. In aka ce yau an wayi gari ranar Juma'a, to koda bayan sallar asuba kai tsaye kai wanka da nihin wankan sallar Juma'a, to ya tsaya ma matsayinsa, an gane ko? Amma kafin alfijir ya keto ba za ka yi wanka da sunan cewa wankan Juma'a, saboda shi yini yakan fara ne da zaran alfijir ya keto. Kenan bayan alfijir ya keto in kai wanka da sunan wankan Juma'a yayi, sai dai an fi so a sadar da shi da zuwa masallaci. Kenan kana yin wannan wanka kawai masallaci zaka tafi. Me yasa? Saboda hikimar da ta sa aka shar'anta mana, domin mutum ya gusar da duk wani datti da duk wata dauda, kar ka je cikin ƴan uwanka mu'minai wato jikinka yana doye. Dan haka kuma maganar wasu daga cikin malamai da cewa wai in mutum yayi wankan Juma'a ya shagala da ciye-ciyen wani abu, to wannan wanka ya baci sai ya saki. Wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna cewa cin abinci yana wato lada, yana warware wankan Juma'a. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dhakara yawmal Juma'a faqala فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم. سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وأنا أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. مالم الله يجيك أنسى نافتاه. Wato wannan hadisi ne daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ambata ma sahabbansa ranar Juma'a. Fa qala, sai manzon Allah yake ce musu fiha sa'atun, ayinin Juma'a manzon Allah ya ce akwai wata sa'a, ma'ana akwai wani dan lokaci takaitacce. La yuwafiquha abdun muslim, manzon Allah yace wannan sa'a bawa musulmi bai taba dace da ita wa huwa qa'imun yusalli halin yana tsaye yana salla yas'alu Allah shay'an yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani abu alkhairin duniya ko na lahira illa a'atahu iyyahu face ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya bashi abin da ya roƙa face ubangiji ta'ala sai ya bashi abin da ya roƙa wa ashara bi yadihi manzon Allah sai ya nuni da hannun shi yuqalliduha yana kankanta sa'ar cewa dan lokaci ne takaitacce duk bawa musulmi in yayi dace da wannan lokaci halin yana salla ya roki ubangiji subhanahu wata'ala wani abu na alkhairin duniya ko na lahira face Allah sai ya karba masa addu'a shi kuma sai ya biya masa bukatarsa manzon Allah sai ya ringa nuna cewa lokaci ne wanda yake takaitacce kamar yanda wato Abu Lubaba Ibn Abdul Munzir ya rawaito hadisin na cikin Sunan Ibn Majah da Musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne wanda yake kyakkyawa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana inna yawmal jumu'a sayyidul ayyami wa a'zamuha inda Allah manzon Allah yace lalle ranar jumu'a ita ce shugaban kwanuka na sati gaba daya kuma ita ce tafi kowane yini a cikin yini bakwai girma da daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sai ya ce wa huwa a'zamu inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitr ranar jumu'a manzon Allah ya ce tafi ranar layya kuma tafi ranar idi na azumi manzon Allah sai ya ce fihi khamsu khilal ma'ana akwai wasu tadodi guda biyar ma'ana wasu al'amura guda biyar da Allah ya kunshe su a cikin ranar jumu'a farko manzon Allah sai yake cewa khalaqallahu fihi adam a ranar jumu'a Allah ya halicci annabi adam wa ahabatallahu fihi adam ila al-ard kuma a ranar jumu'a ne Allah ya saukar da annabi adam zuwa duran kasa daga gidan aljanna Allah ya saukar da shi duran kasa a ranar jumu'a ne sai yace kuma wa fihi tawaffa Allahu adama a ranar jumu'a Allah ya karbi rayuwar annabi adam mun samu uku kenan manzo Allah sai yace wa fihi sa'atun a ranar jumu'a akwai wata sa'a la yas'alullaha fiha al'abdu shay'an bawa ba zai taba roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wani abu alkhairin duniya ko na lahira a wannan sa'a illa a abahu face sai Allah ya bashi abin da ya roƙa manzo Allah ya ce malam yas'al haraman matukar bai roƙi ba abin da Allah ya haramta matukar abin da ya roƙa ba abu bane ba wanda Allah ya haramta in dai abu ne wanda ya halatta a roƙa to face ubangiji ta'ala sai ya karɓi addu'arsa ya biya masa buƙatarsa sannan abu da biyar sai ya ce wa fihi taqumu sa'a a ranar jumu'a kiyama za ta tabbata wannan iya abinda Allah ya sanar da manzansa ya sanar da mu cewa kiyama a ranar jumu'a za ta kasance amma sanin wace jumu'a ce wannan na ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake banci kansa da sanin lokacin da alkiyama za ta kasance kamar yanda yake faɗa a cikin suratul anfal yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsara an-nasi la ya'lamu haka a cikin suratul qaha ubangiji ta'ala ke faɗa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a haka a cikin suratul ahzab yas'aluka an-nasu 'anis sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba haka a cikin suratul luqman inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a haka a cikin suratul fusilat ilayhi yuraddu 'ilmu as-sa'a haka can cikin suratul wannan nazi'at ubangiji ta'ala yana faɗa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha to dan haka Allah ya ke banci kansa da sanin lokacin da alkiyama za ta kasance saboda wata hikima, micece hikimar? Domin mu kasance a cikin shiri, kullum mu kasance a cikin shiri. To shine annabi manzo Allah yake cewa wa fihi taqumu sa'a, a ranar Juma'a ne kiyama za ta tabbata. Manzo Allah sai ya ce ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala baharin illa wa hunna yashfaqna min yawmi al-jumu'a. Manzo Allah yace babu wani mala'ika abun kusantarwa ga fadar Ubangiji, ko sama daga cikin sammai bakwai, ko ƙasa daga cikin ƙasai bakwai, ko iska, ko duwatsu, ko teku. Manzo Allah yace gaba ɗayan su suna jin tsoron ranar Juma'a. Gaba ɗayan waɗannan halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala suna tsoro, suna firgici wato game da ranar Juma'a, don kar a je wannan Juma'a da ita ce alkiyama. Amma mu fa ƴaƴan Adam da aljannu, ma'ana mun shagala game da wannan rana wadda take mai girma. A takaice, wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa a ranar Juma'a akwai sa'a wadda Allah yake karɓar wato addu'ar bawa, in bawa ya yi dace da wannan sa'a. To don haka, dangane da ita wannan sa'a, malamai sun zo da maganganu, sun wuce a lissafa sama da magana goma sha wani abu ke akwai dangane da tantance ita wannan sa'a wadda ake dace da ita a ranar Juma'a. Don haka, a cikin maganganun gaba ɗaya, magana biyu ita ce kawai mai rinjaye, wanda ke akwai dalili a kansu, su ne suka fi rinjaye maganganu guda biyu. Magana ta farko, wasu malamai suka ce daga lokacin da limami ya zauna kan mimbari zai yi khutba har izuwa lokacin da za a gama sallar Juma'a, to a wannan lokaci ake samun sa'a. Menene dalilinsu? Shine wannan hadisi, an gane ko? Shine wannan hadisi wanda zai zo nan gaba, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda. Hadisin da Abdullahi ɗan Umar yake tambayar shi, yake cewa shin ko ka ji mahaifinka yana ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sa'a da ake dace da ita a ranar Juma'a wadda Allah ke karɓar addu'a ta bawa? Sai ya ce kwarai, ya ce tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa, hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salah, wannan sa'a tana kasancewa tsakanin zaman liman akan mimbari domin yin khutba har izuwa gama sallah. A wannan tsakanin ake samun wannan sa'a. Wannan ita ce kenan fada ta farko, wadda kuma ke akwai dalili a kanta. Fada ta biyu, wadda kuma ita ce tafi ta farkon rinjaye, ita wannan sa'a bayan la'asar ake samun ta, daga bayan la'asar har izuwa fadawar rana. Wannan kuma shine ya fi rinjaye, domin hadisi wanda yake na Abdullahi ibn Salam da Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, wanda hadisin yana cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik, sannan kuma yana cikin Musnad na Al-Imam Ahmad. Don haka, hadisi ne wanda magabata akan shi suke, wannan sa'a akan same ta ne daga bayan sallah ta la'asar, wato izuwa kenan fadawar rana. Don haka, shi kuma sai ake tambaya na ce, wato ai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa qa'imun yusalli, ya alhali yana tsaye yana sallah. To a lokacin nan, shi Abdullahi ibn Salam sai yake faɗa masa, yake cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk wanda yake zaune yana jiran sallah yana cikin sallah. Don haka, duk wanda ya zauna bayan la'asar a ranar Juma'a kenan har izuwa fadawar rana, yana addu'a, yana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani alkhairi na duniya da lahira, to Allah zai masa dace da wannan sa'a, kuma Allah zai karɓi addu'arsa. Don haka kenan, wannan shine ya fi rinjaye kenan bayan la'asar izuwa fadawar rana, wannan tsakanin kenan ake samun ta a ranar Juma'a. To shine anan malam kenan ya zo mana da wannan hadisi na farko, hadisin kenan Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, wanda shi hadisin yana nuna cewa akwai sa'a a ranar Juma'a wanda bawa bai taba dace da ita, yana roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala wani al'amari na duniya ko na lahira face Allah sai ya bashi, amma ya zamanto abin da ya roƙa abu ne wanda Allah ya halitta. Domin a wancan riwaya manzon Allah ya ce malam yas'al haram, matukar bai roƙi ba abin da Allah ya haramta. Sannan kenan, wannan hadisi na Abu Burda shine kuma yake nuna mana cewa tsakanin zaman liman akan mimbari domin yin khutba har akai lokacin da za a gama sallah a wannan tsakanin ake samun sa'a. Kina dan haka tunda ya ce har akai gama sallah, to a cikin sallah kenan anan mutum sai ya yawaita addu'a musamman a lokacin da yake cikin sujada. Da lokacin da kake cikin ruku'u, da lokacin da kake cikin sujada, sai ka yawaita addu'a, kuma da lokacin da aka zauna aka gama tahiyya kafin a salamce, nan ma sai ka bujuro da bukatunka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin dace da wannan sa'a. Shine kenan hadisin kamar yadda bayani ya gabata. Shi Abu Burda dan Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, yake cewa Abdullahi dan Umar ya faɗa ga Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar ya tambaye shi yace masa asami'ita abaka yuhaddisu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi sha'ani sa'atil jumu'a, yace shin ko ka shi mahaifinka Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya yarda da shi, yana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'anin sa'a ta ranar Juma'a wadda ake dace da ita. Qala, sai yace qultu na'am, nace masa kwarai, sami'tuhu yaqulu, tabbas naji mahaifina yana fada yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-sala, ita wannan sa'a tana kasancewa tsakanin zaman limami akan mimbari, lokacin da ya hau mimbari domin yin khutba kenan har izuwa gaba sallah, a wannan tsakanin wato ake dacewa da wannan sa'a. Dan haka kenan ya kamata a yi kokari a irin wannan lokaci domin mutum ya dace da wannan sa'a, ya roki Ubangiji subhanahu wata'ala bukatunsa na duniya da lahira. Wannan kyauta ce ta musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana a wannan yini, kuma tare da cewa a duk dare na Allah akwai sa'a wadda in bawa ya yi dace da wannan sa'a, Allah na karɓa masa addu'a shi a kowane dare. Ita kuma wannan sa'a tana kasancewa a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe, shine sulusun dare wanda yake na ƙarshe. Sulusun dare wanda yake na ƙarshe mun yi bayani a darasi da ya gabata cewa zaka lissafa iya adadin awoyi daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir, daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir. Kamar yadda misali a yanzu rana tana fadawa karfe 6:11, shi ko alfijir yana ketowa karfe 4 karfe 5:47 kenan. Anan sai ka lissafa adadin awoyin da ka samu tun daga fadawar rana, yanzu mu zub da wannan 10:11 wanda ya karu akan fadawar rana, sai mu dau karfe 7:08:09, karfe 1, karfe 2, karfe 3, karfe 4, karfe 5, shi wannan 10:11 sai mu hada shi da wannan kenan, sai mu ce karfe 6 mun samu 10:12. To a wannan 10:12 sai ka fitar, sai ka kasa ta kashi 3, in ka kasa ta kashi 3 sai ka fitar da kashi 2 na farko kenan, kashi 1 da ya rage na ƙarshe shi zaka dauka kenan. Anan sai ka huta karfe 7:08:09, karfe 1, karfe 2 kenan, mun huta 8 kenan. Daga nan karfe 3, karfe 4, karfe 5, karfe 6 kenan, wannan tsakanin 4 wannan sune. Anan ne ake dace da wannan sa'a, a wannan tsakanin duk wanda ya tashi yana addu'a yayi dace da wannan sa'a, duk abin da ya roka na alkhairin duniya da lahira Ubangiji subhanahu wata'ala zai hada ya bashi, wannan kuma a kowane dare ne. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aus ibn Aus, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a, wanzan Allah ya ce lalle ranar Juma'a tana daga cikin fiyayyen kwanukanku. A tsawon sati muna da kwana 7, wanzan Allah ya nuna mana cewa ranar Juma'a ita ce fiyayya. Inna min afdali ayyamikum yawmal Juma'a, ranar Juma'a wanzan Allah ya ce tana daga cikin fiyayyen wato kwanukanku. Sai ya ce fa aktsiru alayya min as-salati fihi, wanzan Allah ya ce ku yawaita min salati wato a ranar Juma'a. ku yawaita min salati a ranar Juma'a. Wannan yana daga cikin ladabba na sallar Juma'a a ranar Juma'a, shine yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da mutumin da Juma'a bata hau kansa ba a wannan yini a yawaita masa salati, kuma yawaita masa wannan salati bai keɓanta ba da cewa sai mun je masallacin Juma'a. In dai aka ce yau an wayi gari ranar Juma'a ce, to tun daga ketowar alfijir har izuwa fadawar rana, to a wannan tsakani an sunnanta mana mu yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Shine yace fa aksiru alayya min as-salati fihi, ku yawaita min salati a cikin wannan yini. Idan aka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku shine salatin da ya koyar, salatul ibrahimiyya kenan. Kamar yanda salati ibada ne, hanya ku ta koyan ibada hanya ce daya daya, hanyar ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda wata rana manzo Allah ya zo wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina, sai wani sahabi ya tashi ya tambaye shi, sai yake cewa ya rasulullahi, Allah ya umarce mu a cikin alqur'ani cewa mu yi maka salati da sallama. Yace sallama dai ka karantar da mu, mun san yanda muke ma, yaya za mu maka salati? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kansa zuwa jimawa can, manzon Allah sai ya dago kansa sai yake cewa qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid. Manzon Allah yace haka za ku mun salati. To kaga anan abinda muke so mu gane, mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san salati ibada ne, hanyar koyan ibada ko hanya ce daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan ina maganar malaman da suke cewa wai yau kai ma in kaga dama wai sai ka kirkiri salatin ka wai ka ringa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin wadancan mazan jiya fin su iya larauci kai? Da tattun larabawa ne, tushe ne wanda yake na larabawa, wanda alqur'anin da yaran su ya sauka, amma sun san cewa ita ibada ba wani ra'ayi bane, ba wani san zuciya bane, ba wani kirkira bane, biyayya ce. Abinda aka ce kai shine za kai. Suka ce Allah ya ce mu yi maka salati da sallama, sallama ka karantar da mu, yaya za mu maka salati? Manzo Allah ya ce ga yanda za ku. Ko ka taba jin cewa ga wani salati na Abubakar, cewa salatin da Abubakar ya kirkira, ko wanda Umar ya kirkira, ko Usman, ko Ali, ko wani daga cikin sahabbai, gaba ɗayan su sun wadatu da salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su, sun wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su, kuma kaddara cewa ma manzon Allah ya ce alhali kuma bai ma faɗa ba na cewa kana iya kirkirar salati kai, to da naka da na manzon Allah sai ka faɗa mana wanne ne yafi, wanne ne yafi? Ko kasuwa ka tafi yau zaka sayi abu, cha kake a gwada mun abu wanda yake original, wanda yake gangariya, ba je kaka dawo ba, kamar yanda muna aka wanke mana kwakwalluwa kawai, inda mun ga an samu da ɗan France kawai shikenan ƙarshe kaya, babu sama da su. Wannan duka abubuwa ne wanda abu ne wanda yake na rayuwa, nema kake ka samu abu wanda yake tacicce, wanda yake gangariya, to ina ga ibada? In ma wai an ce a yin balantana ma ba a ce ba, kenan na manzon Allah ya fi na kowa, don haka muka wadatu da nashi. To don haka shine anan yace ku yawaita mun salati, ku yawaita mun salati a cikin yinin Juma'a. Sai yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya, manzon Allah yace domin salatunku ma'rudatun alayya, akan bujiro da shi gare ni. Duk salatin da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yakan bujiro masa cewa wane dan wane ya maka salati da sallama. Idan haka kuma anan, kamar yanda akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku maida kabari na idi ku ringa kai kawo, manzon Allah yace ku mun salati duk inda kuke, yace domin Ubangiji ta'ala yakan isan mun da salatin da kuka mun, gaisuwar da kuka mun Allah yana isan mun duk inda kuke. to anan sai kaga wai in mutun zai tafi haji wai sai a ringa bashi sako wai in kaje wai ka gaida mu manzon Allah wai ka gaida mu shi to kai da Allah ya saukaka maka duk inda kake in dai ka masa salati Allah zai dawo masa da rayuwar shi Allah ya sanar da shi cewa wani dan wani ya masa salati ya sanar da shi to shine yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya manzon Allah yace domin salatin ku duk inda kuke in kun mun Ubangiji ta'ala yakan bujiro mun da salatin da kuka mun wani dan wani ya maka salati a lokaci kaza kuma ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi soyuwa daga cikin ku a gona wanda yafi ku kusaci da mazauni na a ranar kiyama manzon Allah yace wanda yafi ku yawaita mun salati duk wanda yafi yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yafi kusa da shi a ranar kiyama dan haka wasu daga cikin magabata irin su al-Imam Ahmad suka ce wannan hadisi suka ce ba musan ba wanda zai yi daidai akan shi in ba malaman hadisi ba wanda su ne fada ɗaya biyu sai suka yi sun ce sallallahu alaihi wasallam suna ambata suna yi masa salati da sallama domin zancen shi ne suke karantawa ba da riba rada dan haka ne wannan hadisi kenan yana kwadaitar da mu akan yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a ranar Juma'a kuma yana ƙara tabbatar mana annabawan Allah rayayyu ne a cikin kabarinsu domin Allah yakan bujuro mushi ya tada shi ya sanar da shi cewa wani dan wani ya maka salati dan haka Allah ya haramta ma ƙasa cin gangan jikin annabawa haramun ne ƙasa ba ta cin naman jikinsu kuma a raye suke a cikin kabarinsu sai dai rayuwa ce wadda take barzakhiya idan aka ce barzakh wani shamaki ne kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu dan haka kuma wanda yake cikin wannan rayuwa ce ta gaibu amma maganar cewa annabawan Allah sun dawo suna wata rayuwa bayan sun mutu wannan kuma magana ce wadda kwata-kwata ba ta da asali a addini babu sahabi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya taba cewa ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji dan haka yau wani sai ya zo ya ce wai ya hadu da manzon Allah a ina ka hadu da shi ka hadu da wani sheidani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi yana cikin wannan rayuwa barzakhiya rikici nawa aka samu tsakanin sahabban shi manzo Allah ya taso ya kashe rikicin ma fitina nawa aka samu yaki nawa aka samu sai yau kawai kace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso ya baka wani wuridi wai ya ce wai ka ba al'umma da kashe waccan fitinar da baka wuridin wani kuma wannan kana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye wani abu daga cikin sakon da Ubangijin shi ya bashi bai isar ba bayan Allah ya saukar da aya wadda take nuna ya cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina amma dan wannan su daman ba a ma waiwaya wanda zasu ce wa manzo Allah ya ba su magani kaza wai nasu warkar da jama'a wannan kowa ya san ƙarya ce wahayin shaydani ne to amma wanda zai zo wai ya ce wai ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido a bayyana kuma manzon Allah ya bashi wani wuridi ya ce wai ya karantar da al'umma wai su yi wannan wuridin to su waɗancan mazan jiya sahabban manzon Allah su da ba su san ba wannan wuridin su wanda ba a basu ba kenan manzon Allah ya koye a magana kenan in ma baka faɗa ba bilisanil maqal bilisanil hal ka ce ya koye wani abu daga cikin sakon Ubangiji subhanahu wataala bai isar ba to dan haka ita rayuwar da annabawa suke a cikin kabarinsu rayuwa ce wadda take ta gaibu wanda Allah kadai ya san kaifiyar irin wannan rayuwa kuma ta sha bamban da rayuwa wadda take ta duniya dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daren da aka tafi saman bakwai da ni na hadu da annabi Musa alaihi salam a cikin kabarin shi yana sallah babu istihbab sujudi shukr inda husuli ni'matin zahiratin aw indifa'i baliyatin zahira an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu an annahu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min makkah nuridu almadina falamma kunna qariban min azwara nazala thumma rafa'a yadayhi fada Allah sa'a thumma kharra sajida famakatha tawila thumma qama farafa yadayhi sa'atan ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود. Malam na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin sujada ta godiya ga Allah a lokacin da wata ni'ima a bayyane ta samu bawa. Aka baka labarin cewa ka ci wata jarrabawa, ko aka baka labarin cewa an haifa maka ɗa, ko abin da yi kama da haka dai, wata ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya jaddada maka. Wani abin da baka tsammanin samu ka samu, ko kuma abin da kake jiran kasancewar shi na alkhairi kawai sai ya tabbata. To wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda kuma ya zama wajibi ka gode masa. Sai ya ce a windi fa'i badiyatin zahira, ko kuma ijewar wata musiba wadda take a bayyana, wata musiba da ta same ka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai yaye maka, ko kuma wani abu da kake tsammanin zai same ka na musiba sai ka ji labarin cewa wannan abu ya kauce. To anan sai ka fadi ka yi sujada don godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan wannan bala'i da Allah ya ije maka. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka muna nihin zuwa Madina. Falamma kunna qariban min azwara, lokacin da muka kasance kusa da wani jeji da ake kiran shi azwara, nazala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka anan. Da ya sauka thumma rafa'a yadayhi, manzon Allah ya daga hannuwansa yayi addu'a, fada Allah sa'a, ya roki Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wani dan zamani takaitacce. Manzon Allah ya daga hannun shi yayi addu'a. Da ya gama addu'a thumma karra sajida, manzon Allah sai ya fadi yana mai sujada ga Ubangiji. Fa makatha qawilan, ya zauna zama mai tsawo a cikin sujadar. Lokacin da ya sujadar ya jima kafin ya dago. Lokacin da ya dago sun makama farafa a yadaihi sa'atan, maza Allah sai ya daga hannuwansa kuma karo na biyu, yayi ta addu'a sun makarra sajidan, sannan maza Allah sai ya fadi kuma yana mai sujada. Fa'alahu salasan, sai da maza Allah ya aikata su uku. Farko ya daga hannu yayi addu'a sai aka ga kawai ya fadi yayi sujada. Da ya dago daga sujada ya koma daga hannunsa yayi addu'a hallo sai ya koma sujada. Hallo ya sake daga hannuwansa karo na uku, yayi addu'a sannan kuma sai ya fada hallo yayi sujada. Wa qala, sai manzon Allah yake fada ma sahabbansa, sai yace inni sa'altu rabbi, addu'a da kuka ga nayi a farko yace Ubangiji na ne na roka, wa shafa'atu li ummati, na nemi ceto ga al'ummata, cewa Allah ya yafe ma al'ummata ya bani cetonsu. Fa'a'atani thulutha ummati, sai Allah ya bani kashi ɗaya daga cikin ukun al'ummata. Aka ce masa an baka kashi ɗaya daga cikin ukun al'ummarka. Fakarartu sajidan li rabbi shukran, bazan Allah ya ce don haka sai na faɗi ina mai sujada ga Ubangiji na domin yi masa godiya akan wannan babbar kyauta da yake. Ya ce thumma rafa'tu ra'si, sannan sai na ɗaga kaina. Fasa'altu rabbi, na koma roƙon Ubangiji na li ummati, ga al'ummata, cewa ya bani ceton al'ummata. Fa'a'atani thulutha ummati, Ubangiji na sai ya sake bani kashi ɗaya daga cikin ukun al'ummata, wanda kaddara cewa a farko 30,000 ne al'ummarsa gaba ɗaya. Misali, da ya yi addu'a a farko ya nemi ceton al'ummarsa, sai aka ba shi 10,000. Da aka bashi wannan 10,000 sai ya faɗi yayi sujada don godiya ga Ubangijinsa. sannan kuma sai ya sake daga hannunsa ya roki cewa Allah ya bashi ceton al'ummarsa. Ubangiji ta'ala sai ya kara masa kashi ɗaya daga cikin uku, kenan ya samu sulusai, kenan an kara masa 10,000, kenan ya samu 20,000, kenan 10,000 ta rage. Shine sai ya ce fa adani sulusa ummati, sai ya bani kashi ɗaya daga cikin ukun al'ummata. Fa karantu sajidan li rabbi shukura, manzo Allah ya ce sai na koma faduwa ina mai sujada don godiya ga Ubangiji na. Thumma rafa'tu ra'si, sannan sai na koma daga na dago kaina. Manzo Allah ya ce fa sa'altu rabbi li ummati, na roki Ubangiji na ga al'ummata cewa ya bani cetonsu. Fa aqani sulusa al'akar, wannan sulusi ɗaya da ya rage, kashi ɗaya daga cikin uku da ya rage. Ubangiji ta'ala sai ya ce hannun shi ka ambaka. Fakarantu sajidan li rabbi, yace sai na fadi ina mai sujada ga Ubangiji na. Kenan wannan Ubangiji ta'ala ya ma manzansa kyautar al'ummarsa gaba ɗaya, amma su wane ne? Waɗanda suka mutu akan tauhidi, waɗanda suka mutu ba sa shirka. Duk wanda ya mutu baya shirka, to ko da Allah ya shigar da shi wuta, to ba zai dawoma ba. Allah zai fitar da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana a hadisi ingantacce, yake cewa li kulli nabiyyin da'awatu mustajaba, fata'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu, wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Hadisin yana cikin sahihul bukhari. Manzo Allah yake cewa kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko gaba daya yana da addu'a karbabba da Allah ya masa alƙawari cewa yayi addu'a a amsa masa. Duk wani annabi da duk wani manzo, sai da Allah ya masa garanti kin addu'a daya daya cewa yayi a karba masa. Manzo Allah yace fata'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu, kowane annabin yayi maza yayi addu'ar Allah ya amsa masa. Manzo Allah sai yace wa inni ktaba'tu da'awati, kusan da cewa ni na koye addu'a ta ban yi ba, shafa'atan li ummati yawmal qiyama, dan ceton al'ummata a ranar kiyama. Manzo Allah sai yace fa hiya na'ilatun insha Allah, in Allah ya so ceto na mai hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'ummata. Man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka da Ubangiji, manzo Allah ya ce to Allah zai saka shi cikin ceto na. To dan haka anan kenan al'ummarsa waɗanda suka karɓa kiransa, kuma waɗanda suka mutu akan tauhidi ba sa shirka, su ne anan gaba ɗayan su Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ceton su. Domin duk wanda ya mutu baya shirka, ko da an shigar da shi wuta ko shekara 1000 a cikin wuta, a ƙarshe ko mun kankantar imanin shi sai Allah ya fitar da shi ya kai shi aljanna. Kamar yanda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun narin nara, manzo Allah yace idan yan aljanna sun shiga aljanna, yan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta, duk wanda kuka samu imani daidai da ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa, Ubangiji ta'ala ya ce ku fito da shi. Manzo Allah yake cewa a wannan lokaci mala'ikun Allah za su je su bincike wuta, duk wanda suka samu imani daidai da ƙwayar nauyin ƙwayar komayya a zuciyarsa za su fito da shi. Manzo Allah ya ce idan an fito da su sun kone kurmus tamkar gawayi, manzo Allah ya ce sai a jefa su cikin wata ƙurama ta rayuwa, gangan jikinsu sai ya toho ya yi kyau, manzo Allah ya ce kai tsaye kuma a kai su aljanna. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi, komin girman laifinsa to ba zai dawoma a wuta, a ƙarshe makomar shi ita ce aljanna. Kamar yanda hadisi yake cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce. Ubangiji ta'ala ke cewa ya buna Adam innaka ma da'autani wa rajautani gafartu laka ala ma kana minka wala ubali, ya buna Adam law balagat zunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani gafartu lak, ya buna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقربها مغفرة. Ubangiji ta'ala yake cewa ya kai dan Adam matukar kana roƙona Ubangiji ta'ala yace zan baka abinda ka roƙa ba tare da kuma naku na ba inna kama da autani wa rajautani matukar ka roƙe ni ka kaunaci jin kaina Ubangiji ta'ala yace gafartu laka alama kana minka wala ubadi zan gafarta maka dukkan zunuban da kake tare da su kuma ba tare da naku na ba sai yace ibnu Adam Ubangiji ta'ala yace ya kai dan Adam lau balagatu zunubuka ananas sama'i inda zunubanka na kai kadai ya kai gilgijin sama ga yawa ko kuma tun daga doran kasa iya inda idan kai ke hangowa gaba sama a ce tun daga doran kasa har izuwa sama inda idan kai ke hangowa zunubinka ne kai kadai Ubangiji ta'ala yace sun mastagafartani sannan ka roke ni gafara gafartu laka zan gafarta maka wala ubali ba tare da naku ba a ƙarshe Ubangiji ta'ala sai ya ce ya ibnu Adam ya ce ya kai dan Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya lalle da zaka zo mun a ranar kiyama da cikin ƙasa ga zunubai gaba ɗaya cikin duniya gaba ɗaya a cikin zunubin ka ne na kai kadai Ubangiji ta'ala ya ce fum malaqitani la tushriku bi shay'a sannan ka hadu da ni halin baka hada bautata da wani baka shirka Ubangiji ta'ala ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira rantsuwa nake da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin ƙasa ga gafara duk laifin da bawa yake aikatawa a rayuwar shi in dai ba shirka komin laifin shi wallahi baya haramta masa shiga aljanna koma wani laifi ne laifi daya ne yake haramta ma bawa shiga aljanna shine shirka daukan wani abu mai sunan ibada ka sarrafa shi ga wannan Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abin da yake haramta ma bawa aljanna kamar yadda Allah yake cewa innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar amma duk laifin da bawa zai samu ubangiji sawa'an laifi ne na zina ko na shan giya ko na kisan kai ko ma na menene matukar bai halitta wannan aiki inda ya samu Allah da wannan laifi ya mutu bai tuba ba to dayan bi ne ko Allah ya gafarta masa ko kuma Allah ya azabtar da shi gulgudan laifin da yayi amma a ƙarshe komun kankantar imanin shi sai an shigar da shi aljanna to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana Allah ya bashi ceton al'ummarsa kenan waɗanda suka mutu ba sa shirka al-Imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi sai dai hadisi ne da'ifi bai inganta ba amma akwai hadisai da dama waɗanda suka kunshi ma'anarsa wanda suke tabbatar mana da shar'ancin sujada ta godiya wanda inda mutum ya samu labarin wata ni'ima da Allah ya jaddada masa ko kuma Allah ya ije masa wani bala'i to an sunnanta mishi ya fadi yayi sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin yi masa godiya ita kuma sujada ta godiya ga Allah arwalla bata daga cikin sharadin ta ba sai kana da arwalla ba kai tsaye inda labarin ka samu labarin ka samu wani abu da kake nema Allah ya maka wata ni'ima ko kuma Allah ya ishe maka wani bala'i kai tsaye sai ka fadi ka kai goshinka ƙasa halin kana mai sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala kana mai gode masa kuma baya daga cikin sharadin ta fuskantar alƙibla ko yamma kake kallo kana iya fadiwa ka kai goshinka ƙasa amma an so ka fuskanci alƙibla akwai hadisi waɗanda suka tabbatar da haka akwai hadisi na Abu Bakra Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya zo masa wanda ke faranta masa zuciya kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi yana mai sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan hadisi yana cikin sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi da sunani Ibn Majah shi ma dai hadisi ne da'ifi domin a cikin sanadin sa akwai wani marwayi Bakkar ibn Abdul Aziz sannan kuma akwai hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka bashi albushir da wata bukata cewa ta biya manzo Allah yakan fadi yana mai sujada ga Ubangiji subhanahu wataala sannan kuma akwai hadisi na wato Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jibrilu alaihi salam ya haɗu da ni sai yake bani albushir yake cewa inna rabbaka yaqulu laka lalle ubangijinka na faɗa maka man salla alaika sallaitu alaihi, duk wanda ya maka salati Ubangiji ta'ala yace ni ma zan masa salati, wa man sallama alayka, duk wanda ya maka sallama sallamtu alaihi, ni ma zan masa sallama. Fasajadtu lahu shukran, manzo Allah yace sai na fadi ina mai sujjada ga Ubangiji na. Shi ma wannan hadisi bai tabbata ba, wannan dai duka yana nihin hadisin sun zo ta hanyoyi daban-daban, tare da cewa akwai tabbataccen hadisi yana cikin wato Bukhari da Muslim. Ka'ab ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda Allah ya jinkirtar da al'amarinsu cewa su je su zauna a ga yanda Allah zai kasantar da al'amarinsu, wanda suka ƙi zuwa yakin Tabuka ba tare da wani hamzari ba. Ubangiji ta'ala ya sanya musu takunkumi tsawon kwana 50, ko sallama ba a musu magana, kuma aka raba su da iyalinsu, aka ce su kaurace ma iyalinsu. Ran da aka wayi gari rana cikon 50, kamar yanda yake cikin babu tauba, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gama sallar asuba, manzon Allah sai yake ba sahabban shi labari, yake cewa jama'a ku riki albashir, Allah ya karbi tuban mutane uku wanda aka jinkirtar da al'amarinsu, shine Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murarratu ibn Rabi. A lokacin nan wani sahabi sai ya kure bayan dokin shi ya sukunya domin ya je ya ba Ka'ab ibn Malik wannan labari cewa Allah ya karbi tubansu. Sai wani wanda ya fi shi wayo da dabara shi kuma sai ya hau kan dutse, sai ya daga muryar shi ya kuga yake cewa ya Ka'ab abshir, yace ya kai Ka'ab riki albashir, Allah ya karbi tubanku. Kafin shi mai doki ya je tuntun wanda ya hau dutse, sautin shi ya je. A lokacin da Ka'ab ibn Malik ya samu wannan labari, kai tsaye ya fadi ya sujjada ga Ubangiji subhanahu wataala domin yi masa godiya. Yana zauwa wannan wanda ya bashi albashir, riga biyu ke akwai a jikin shi, yayi game gaba ɗaya, sai ya tufe ya sa masa, ya nemi aren riga shi ya sa, tukuicin wannan albashir ne da ya bashi. Shine yake cewa tunda mahaifiyata ta haife ni, yace ban taba haduwa da wata rana ta farin ciki sama da ranar da Allah ya karbi tuban mu. To dan haka wannan hadisi ne yana cikin sahihain, lokacin da labari ya cin masa kai tsaye ya fadi ya sujjada don godiya ga Ubangiji. Wannan hadisi yana tabbatar mana shar'ancin yin sujjada ta godiya. Dan haka su duka waɗannan hadisai ba su inganta ba, amma wancan hadisi ne tabbatacce. Dan haka kenan, duk lokacin da mutum ya samu labarin wata ni'ima daga cikin ni'imomi na Ubangiji ya jaddada masa, ko Allah ya ije masa wani bala'i, kenan kai tsaye yake buƙatar ya fadi ya yi sujjada domin yi ma Ubangijinsa godiya. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.